الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم لتابعنا مالم بكر بن عبد الله ابو زيد وانكم شيني درسينا 49 wannan littafi dai kamar yanda muka sani yana ta kokarin bayani game da ladubban da ya kamata ɗaliban ilimi ya subbantu da su dan kwalliya ta biya kudin sabulu. Na farko, ilimin ya samu kuma yayi albarka. To mun karanta wata gaba na yanda mutum zai zama faqihi, ya zama yana iya istinbadi da istidraki na ma'anonin Alkur'ani da Sunna, ya fitar da wasu sirrika a ƙarƙashin waɗannan ayoyi ko hadisai. Inda malam yace akwai wasu manyan malamai da Allah madaukakin sarki ya musu baiwa irin wannan, inda sukan kutsa cikin ayoyin Alkur'ani ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam su yi wani istinbadin da kai kanka ba za ka taɓa kawo shi ba in ba dan sun yi ba. Kaman babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da almajirinsa Ibn al-Jawzi Ibn al-Qayyim. To a ƙarƙashin wannan muka Sheikh Uthaymeen ya dan fara yin ainihin wato bayani, yace wa min ahsani man ra'aytu fi istikhraj al-ahkam fi al-ayat, yace yana daga cikin wanda shi ma naga Allah ya bashi yana da kyakkyawan wato fitar da hukunce-hukunce daga ayoyi, shine malaminmu Abdurrahman Ibn Nasir Sa'idi, wanda muke ta karanta yanzu a wancan littafin ana ka duba tafsirin Sa'idi. To shi ma Allah madaukakin sarki yayi masa wannan baiwar, fa innahu yastakhriju ahyana min al-ayat min al-fiqh, wallahi wani lokaci in ya fitar da wani fiqh a cikin wasu ayoyin to ma la tarahu fi kitabin akhar, irin wannan istinbadin sai ka ba za ka taba samun sa ba a wani littafi, tare da cewa ga tafsirai da yawa, amma in yi wani istinbadin to sai ka duba littafai duka ga babu wannan. Wa hadha tariqu aani tariqa listinbad ahkamin al-ahkam min al-Qur'ani wa sunna, wato irin wannan hanya ta istinbadi ka kalli wata aya tunaninka ya baka wani abu da ayat ta kunsa da zaka tsamo dan amfanar da mutane wanda mutane ba su kula ba ko a cikin hadisi. To irin wannan hanya ta istinbadin hukunce-hukunce daga Al-Qur'ani da Sunna huwa tariqus sahaba, hanya ce irin ta sahabbai. Fa kanu la yatajawazuna 10 ayat, domin su a tarbiyyar sahabbai da irin yanda suke haddar Al-Qur'ani ba sa wuce ayoyi 10 hatta ya ta'allamuha, har sai sun san wannan ayoyin. Wa ma fiha min al-ilmi, da abin da ke cikin ayoyin na ilimi, wala amali da aiki. Ko dazu da yamma mun yi karatu da wasu yan uwa abin da nake ce musu kenan. Mu kawai sai aka jarabce mu da muna karatun Al-Qur'ani, amma iya karatun kawai, sanin ma'anonin banda su za a ga ana ta samun mahaddata, amma sanin ma'anonin Al-Qur'anin babu. To wanda bai san ma'anar abin da yake haddace da shi ba, ina maganar aiki? Babu. To su sahabbai za a ga mutum ya zo sai dauki aya 10, zai je na farko ya haddace ta hadda mai kyau, sannan sai ya dawo ai masa fashin baki a fassara ai mai bayani, sannan kuma sai ya dabbaka ce ya aikata, sannan sai kuma a sake kara masa. An gane ko? Thumma ashara Sheikh Bakar ila Sheikh al-Islam, to Malam Bakar shi kuma yayi ishara zuwa ga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da almajirinsa Ibn al-Qayyim. Wa bayanu ma yatawassalani ilayhi min al-ahkam al-kathira, da irin bayanin abinda Allah ya sa suka kai zuwa gare shi na fitar da hukunce-hukunce masu tarin yawa, min al-adillatil qalila, daga dalilai yan kadan. Wa qad a'tahum Allahu fahman ajiba, Allah ya ba su wata irin fahimta mai ban mamaki fil qur'ani, game da al-qur'ani wa sunna da sunna. Wa nadribu mathalan li hadha, shi sa muna buga misali akan irin wannan gabar da muke tattaunawa, ani at-tafaqquha, fahimta ba karatun ba, fahimta da gane karatun. Annal ulama attakhadhu hukuma bi anna aqalla muddatal hamli 6 ashhurin min qawli Allah tabaaraka wa ta'ala, wannan kaman mun yi shi ma a karatun da ya wuce a cikin littafin ahkamu birrul walidain. Malam Bakar yace wa min malihi kalam ibn al-qayyim ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa min malihi kalami Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana daga kyawawan zantuttukan Ibn Taymiyyah rahimahullah qauluhu fadin sa fi majlisin a wani majalisi litafaqquhi wato a cikin ka duba fatawa din sa mujalladi na 21 shafi na 534 a wani majalisi litafaqquhi dan wato nuna fiqhu da fahimta yace amma ba'du bayan haka faqad kunna fi majlisi tafaqquhi fid din lalle mun kasance a majalisin kokarin fahimtar addini wan nazari fi madarikil ahkamil mashru'a da kuma kokarin nitsawa domin gano hukunce-hukuncen da aka shar'anta taswiran wajen surantawa wata kadiran da kaddarawa wata asilan da maida abu asalinsa wata tafsilan da kuma fitar da shi daki-daki fa waqa al kalamu fi sai tattaunawa ta fada cikin fa aqulu ina cewa la haula wala quwwata illa billah hadha mabaniyun ala aslin wa faslayn wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah yake cewa kalma ce da mabaniyun aka gina ta ala aslin akan wani asali wa faslayn da kuma fasalilluka guda biyu sai ya ci gaba da wannan bayanin a cikin fatawa in ka koma za ka gani ma'ana mallam ya ba mu misalin irin yanda suke kallon abu su istinbadi su fitar da hukunci wa alam arshadaka Allah mallam yace ka sani Allah ya shiryar da kai anna baina yadai at-tafaqquh abinda ke gabanin at-tafaqquh fahimtar ilimi ko fahimtar karatu at-tafakkur tunani kafin karatun wato abinda ke gaban at-tafaqquh shine at-tafakkur tunani an gane ko yake cewa fa inna Allah azza wa jalla da'a ibadahu domin Allah mai girma da daukaka ya kira bayinsa fi gairi ma ayatin min kitabi a ayoyi da dama cikin littafin sa ila taharruki zuwa ga motsa fahimta bi ijalatin nazar ta hanyar wato al-amiq ta hanyar zurfafa tunani fit tafakkuri game da abin da ya shafi tafakkuri fi malakutis samawati wal ard game da wato halittun sammai da ƙasa wa ila an yum'ina al mar'u nazara fi nafsihi sannan alqur'ani yayi ta jan hankalin mutane da su sa ido da zurfafa tunani mutun a karan kansa Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun wa ma haulahu da kuma abin da ke kewaye da shi duk an ce ka zuba ido inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar Allah ya ce la ayatin li ulil albab ka taba zama kai tafakkuri an fahimta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar sai Allah ya ce la ayatin li qaumin ne na'am ya tafakkarun at-tafakkur Allah ta'ala ya ce kai tafakkuri game da ayoyin sama da ƙasa da jujjuyawar ainihin caccanzawar dare da yini sannan kai nazari game da kanka wa fi anfusikum afala tubsirun fatahal liquwwal aqaliyya ala misra'iha wai sabida bude karfin al'aqaliyya gano abu da hankali ala misra'iha wato ala misra'iha bisa ga kofofi guda biyu na ainihin hankali ko na fahimta wa hatta yasila ila taqawiyatil iman kuma har mutun a waye gari ya kai zuwa ga wato mataki na karfafa imanin sa wa ta'amikil ahkam da kuma sake zurfafawa wajen fitar da hukunce-hukunce walintisara alilmi da kuma cin nasara irin ta ilimi Allah yace kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi kamar haka ne Allah madaukakin sarki yubayyinu lakum ayati yake bayyana muku ayoyin sa la'allakum ta'qilun kaga hankali kenan saboda ku zamanto masu hankali qul hal yastawi al-a'ma wal-basir Allah ta'ala a wani guri yake cewa shin makaho da mai gani za su zama daidai ba za su zama daidai ba afala tatafakkaruna ba za ku zama masu tafakkuri ba za ku yi tunani ba wa alaihi akan waɗannan ayoyin da bayanin da malam ya gabatar fa inna tafakkuha abaadu mada min at-tafakkur wato at-tafakkuh gane karatu da fahimtar sa abaadu madan shine fage mafi nisa min at-tafakkur daga tunani idh huwa hasilatuhu wa intaju domin shi ainihin at-tafakkur huwa hasilatuhu shike samar da at-tafakkuh wato fahimta wa in ja wa intajuhu kuma shike sa a samu nasara ta ainihin wato ita fahimta din wato ta at-tafakkur din at-tafakkur shike bayar da dama a samu at-tafakkuhu fahimta a kuma samu nasarar dake tattare da wannan fahimta din an yi karatu wa illa fama li haula'il qaumi la yakaduna yabqahuna haditha in ba haka ba me ya samu waɗannan mutanen ne ba sa kusa da gane magana Allah ta'ala yace fama li haula'il qaumi la yakaduna yabqahuna haditha kaga tafakkur ne baka tunani sai abu magana baka ma san me ta kunsa ba Allah ta'ala yace me ke damun waɗannan mutane ba sa kusa da gane zance in an yi magana ba sa ganewa lakin hadha tafakkuha mahjuzun bil burhan sai dai wannan attafakkuhu din fahimtar addinin da gane karatu wato ya samu yana ana son ya dinga zama ya samu kariya bil burhan da hujjoji sannan mahjurun sararre an tashahhi wal hawa wannan attafakkuhu din ya zamto ya kubuta ya tsaro daga attashahhi wato bin sha'awar zuciya wal hawa da san zuciya lalle in mutun zai attafaqqu wajen istinbadi da idrakin wasu hukunce-hukunce to ana so kar a samu san zuciya da hawa tattare da shi wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm malaka min Allah min waliy wala nasir Allah madaukakin sarki yake cewa wala inittaba'ta ahwa'ahum idan ka bi san zuciyar su ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm bayan abin da yazo maka na gaskiya al-'ilmu anan ay al-haq bayan abin da yazo maka na gaskiya malaka min Allah min waliy wala nasir ba ka da wani majibinci ko mataimaki a wajen Allah sai mu tashi ashar an ce lokaci yayi ko to abinda muka karanta ya zama didi Allah ba mu dada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.